Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Birnin Khartoum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar Asabar. Hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma, lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar, gudun kada rikicin ya ƙara rinjayewa. An ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na Khartoum, yayin da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa, ko da yake ba a tsayar da rana ba. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan ɓarkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu, yayin da fada ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai masu sanye da kayan sarki da ake kira RSF. Wannan rikici ya sa ƙasar ta Sudan ta ɗauki hanyar yakin basasa, lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin demokradiyya. Rotanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar ta Sudan wacce ke gabashin nahiyar Afirka. Mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen kasar Burkina Faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara aka kashe, inda suka ɗora lakin harin na ranar 20 ga watan Afrilu akan dakarun kasar. A makon da ya gabata, wani mai shigar da ƙara ya kaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira Karma da kewayensa, bayan wasu rautanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun ƙasar a lokacin da suka farwa yankin. Wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula, yayin da ƙasar ta Burkina Faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar Al-Qaida da IS. Harin ya janyo kakkausar suka da Allah wadai daga ɓangarori da dama, inda aka yi ta kira ga ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kaddamar da cikakken bincike. Burkina Faso ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da mayaka masu ikirarin jihadi, waɗanda ayyukansu suka fantsama zuwa Mali da ke makwabtaka da ƙasar. Dubban mutane ne suka mutu sanadiyar wannan rikici, sannan sama da mutum miliyan 2 sun fice daga muhallansu. Gwamnatin ƙasar ta yi Allah wadai da harin na ƙauyen Kama a wata sanarwa da ta fitar a ranar 27 ga watan nan na Afrilu, amma bata ambaci adadin mutanen da harin ya ritsa da su ba. Zanga-zangar adawa da shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar Isra'ila ta ci gaba da wakana a birnin Tel Aviv a ranar Asabar, yayin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin mambobin majalisar dokokin ƙasar. Tun daga watan Janairu, masu adawa da dokar suke ta yin gangami a birnin, wanda shine cibiyar kasuwancin Isra'ila da sauran sassan kasar, duk da cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya dakatar da shirin samar da wannan doka. Isra'ila na fuskantar tsananin rabuwar kawuna kan wannan doka, wacce take kokarin rage karfin ikon kotun kolin kasar, inda za a mika wa 'yan siyasa ikon zabar alƙalan kotun. Shi dai Netanyahu ya ce ana buƙatar sauyin don a samar da daidaito a fannin iko tsakanin ɓangaren shari'a da 'yan siyasa da aka zaɓa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa.
Jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kasuwa akai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci karar shanu, karar awaki da kasuwar kayan gwari duk a garin Akinyele Ibadan, inda na tattauna da wasu 'yan kasuwa game da yanda farashin kayayyaki yake.
Alhaji Biliyaminu Jibirin dan baba sana'a ta sana'ar saniya mu alhamdulillah zamu ce ga sarki Allah ijanu hawa hawa ne akwai miliyan 1 akwai 500 akwai 700 akwai ma kuma 1230
yanzu wannan mai baki da bari kamar nan
kamar cai giryan nan zane ne abinda na hana ta naira 450
to wancan baki mai mayan kafa ne
can baki 380
to fara can ba
faran nan 400 na hana shi
na ga wani mara kaho can
mara kawan da ana ce mai baguda lahi kuma an ta 510 saboda kaga abin hawa hawa yake kare yi
to ciniki na tafiya
daidai gurgurdo duk mun fita daga baharaliya yanzu muna cikin rubun asirin Allah
to ai ni kana sai da saniya nawa
to yanzu wurin Allah ya ka ciniki ina sai da 20 30 40 to yanzu kuma abin bai wuce a sai da 10 ba 15
a can baya an yi fama da rashin kudi a hannu
to yanzu akwai kudi sun samu gwamnati ta saka wa al'umma annabi kudi ta ce kowa yi walwala ya ci abin da zai ci kai koma ga Allah
an samu canjin kasuwa
ga kowa maza da mata
sunana Mande Chairman Black Market
me yasa ake kiran wannan bangare naku Black Market
da inda yasa ake kiran ta Black Market saboda shanu ne ake saida wurin masu kararru waɗanda ba su da lafiya musamman da emergency kamar in kaje asibiti
kamar waɗanda suke da na kasa kenan
kamar waɗanda suke da na kasa waɗanda ba su iya tashi
ya farashin su yake da sauran shanu
gaskiya suna da sauƙin farashi bisa ga waɗanda asayi saboda su dinka suka samu matsala dole a sayar in ba a sayar ba to ana iya samun akasin haka
yanzu an can da nake gani farin nan yana nawa
to gaskiya a hali yanzu yana iya 80 zuwa 85
to da a ce lafiya lau yake garo nawa ne farashin sa
inda lafiya lau yake zai kai 110
amma yanzu menene matsalar sa
matsalar shi yanzu kafar shi ta kare
ja fa yake tsaye cikin cingi ko danga
wannan ja gaskiya yanzu yana tsananin kudin shi 70
da lafiya lau yake fa
in lafiya lau yake gaskiya yana 100
kamar yawancin su ba su da illa ga lafiyar bil adama
gaskiya ba su da illa
duk da rashin lafiyar da suke da
ita to ci sun yi awana sun awana ba su da ciwon da dan adam zai duka
to kuma ana sai
kwarai da gaske ranar da aka yi sallah in ka zo nan baka iske guda daya to an sai
kafin ai zabe farashi ya fi tafiya koko yanzu ne da aka kammala zabubuka farashin shanu wannan na Black Market ya fita shi
gaskiya lokacin ai zabe bamu da kasuwa saboda matsalar canji ana buƙatar sayan shanu to kuɗin ma babu sai dai kai transfer kuma ba a samu kuɗi cash shine hana masa amma yanzu alhamdulillah komai ya dace daidai
sunana Alhaji Sani Gumi wanda aka sani Alhaji Sani chairman kasuwa Awaki a Kenyele Estate so alhamdulillahi kwanan baya mun dan samu tangarda kasuwa bisa ga canji da aka samu so amma yanzu gaskiya farashi ya tashi ba kamar kwanan baya ba kwanan baya muna samun kamar makamancin irin wannan ragon da kake gani muna saida kamar 30,000-35,000 to amma yanzu farashi ne ya kai 50,000-60,000 insha Allah
kamar wancan babban mai mayan kafa ne
kamar wannan babban in ka duba shi a kwanan baya muna samu ne 65,000-70,000 to amma yanzu farashi ne ya kai 100,000-110,000 insha Allah
to wannan udan karami fa
kamar karamin nan da kake gani ire-iren su ana kiwon su da kwanan baya ba su ci 15,000-16,000 yanzu suna kai 25,000-30,000
ga wani jambon surucan
irin waɗannan jambon sura da kake gani da ake kawowa daga arewa mahi yawancin su a da farashin su bai wuce 20,000-25,000 amma yanzu ana samun su 30,000-35,000 yanzu halin da ake
to wannan bakin bunsuru shi kuma kamar yanzu yana nawa
to wannan bakin bunsuru zai kai 30,000-25,000 a da kuma bai wuce 15,000-16,000
to me yasa aka samu canjin farashi
mahi yawancin fulakin mu a da ba su da kuɗi ga hannu kuɗi na bai wanda ake samu da miliyan 2-3 a hannu a da canjin nan da aka kawo bai wuce 200,000-300,000 a hannun shi in yaje maramakon ya sayo guda 50 ko guda 60 to wannan lokacin zai sayo guda 20 ko guda 15 mahi yawancin kuma masu saye suka zo ba su da kuɗi a hannu da za su sayi guda 10 guda 20 sai dai su sayi guda 2 guda 3 falki ya kawo guda 15 kai mai sayan 30 ka sayi guda 3 guda 4 kaga za a samu farashi ya karamta kenan insha Allah saboda yanayin da ake ciki amma duk wanda zai saye ya saida ba wani farashi a wannan lokaci gaskiya
nana Alhaji Abubakar dan Gwandu ina sana'a akuya tunkiya rago to farashi yanzu da farashi yayi kasa amma kuma yanzu farashi ya koma tashi na dabbobi
me ya tada farashin dabbobi yanzu kamar awaki da tumaki
to abin da tada farashi shine makasudi ya daga danganta daga siyasa da kuma canjin da anka samu kwanan baya dabba ta fadi kwanan baya warwas akan karancin kudi da ba a samu a banki kuma in gaje a kasuwa ma ba za ka same su ba sai zan yan kasuwa sun ga abin kasuwa kwanan baya ba samu mai ki aka wannan sai dabba ya zanta faɗi
a can baya yanzu wannan bansuru da nake gani kudin sa kamar nawa
kwanan baya irin wannan ba zai wuce a ce ana samu shi ma naira 12,000 ba 13
to yanzu fa
in gaje da 20,000 ba za ka same shi ba to saurashi ya san ma
to kuma masu saye kamar customer suna shigowa su saye
eh yanzu suna shigowa sabani inda anka hito don da ko ka shigo babu kuɗi ga hannu kuma masu suka zo sai suka zauna suka bacewa akan haka ya zama dabba ta ƙara kullun sai ta zanta faduwa yanzu da yanzu suna shigowa kuma abin kullun sama yake daga nan halai yanzu farashi yana ta gina yi sama
sunana Alhaji Usman Idris Yako, chairman na wannan kasuwa ta Akinyele Market, sabuwar kasuwa Kayan Gwari.
Chairman, yaya kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa ta Kayan Gwari ana Akinyele Ibadan?
To alhamdulillah, wannan kasuwanci namu da halin da muka tsinci kanmu a ƙasa, muna cikin masu godiya Allah saboda kasuwancin ina tafiya kamar inda ya kamata, kuma wannan kasuwa alhamdulillah ta ƙara fadada idda can a inda muke da kuma zuwa mu nan an samu ci gaba fiye da kima, domin yanzu akwai baki daga jahohi da dama na wayannan ƙasar Yarbawa dukkanin su guda hida suna zuwa wannan kasuwa suna sayan ka, bayan haka har makotan ƙasar mu ma Benin da ina ne duk suna zuwa suna sayan ka wannan kasuwa.
To a takaice chairman, da me kuke saida a wannan kasuwa?
Wannan kasuwa ta mu muna saida tumatir, tattasai, tarugu, shambo, albasa, kubewa, masara, danya da dankali da dai sauran su, duka kayayyaki wanda suka yafi kayayyaki na abinci duka ana sayarwa a wannan kasuwa ta mu.
Yawanci daga waɗanne jahohi ne ake kawo muku kayayyaki a nan Najeriya?
Tumatir majority ina zuwa daga Kano, Katsina, Sokoto, irin su tarugu kuma sukan taso daga Sokoto again, shambo yana zuwa daga Bauchi, da majority daga jahohin arewacin Najeriya ake kawo.
To yanzu ana iya cewa farashi yayi sama ne koko yayi ƙasa?
Farahin wannan kaya namu dama ba farahi ne tsayayye ba, ikan yi sama ikan yi ƙasa. A wannan lokaci da muka gama hidimar karamar sallah, farahin kayayyakin nan bangaren tumatir shine yake tsada, amma bangaren tarugu farahin sa ya riga yayi ƙasa a halin da ake ciki.
Wannan kasuwa ta ku ta kunshi kabilu kala kala, yaya hulɗar jama'ar dake hada hada a cikin wannan kasuwa take?
Dama ƙasa ta kowa ce, kuma kamar bayanin da ka faɗa a wannan kasuwa an ka cewa zaka samu akwai Hausawa, akwai Yarbawa, akwai Inyamurai, akwai dai sauran ma wasu kabilu na wasu ƙasashe na makotan Najeriya.
Mun da hulɗa na tafiya lafiya lau.
Alhamdulillah, sakamakon haɗin kai da aka samu da kuma anytime faɗakarwa da muke wa ƴan kasuwa, muna zama muna kiran su akan muhimmancin zaman lafiya, saboda duk inda ake kasuwanci zaman lafiya yake kawo ci gaba. Wannan abu ya taimaka mana wajen an samu fahimtar juna, babu wasu matsaloli.
Sunana Alhaji Sale Gajali, sunana ta dillancin tumatir a nan Akinyele Ibadan. Kasuwancin tumatir alhamdulillah babu abin da mu sai da Allah sai godiya. Tumatir mai kyau mai takarda ana saida shi naira 36.54 kwando,
mara kyau fa wanda bai da takarda,
wanda bai da takarda bele ne ana 30.31-32.
Ga wani can na gani kuma kamar ashe cikin karamin kwando,
eh shi wannan ainihin abin da muke kiran shi a nan goroso, muna saida shi 9,000-10,000. Sai kuma na kiret, shi wannan ana saida 15,000-14,000 kuma kasuwa alhamdulillah.
Wai da ina ake kai wannan tumatir idan an saya daga nan kasuwar Gwari ta Ibadan?
Ana kai kamar isanyi ijebode.
Ku suna na Ahmadu Karai, hakika mu muna sana'a tumatir ne na a nan kasuwa Akinyele Ibadan.
Kamar wannan naga cikin wata roba ce ko wani abu kamar kwai haka, me yasa aka saki a ciki?
Kiret kenan, ana sai da shi 10,000-9,000.
To ina aka samu irin wannan na kiret din nan?
Masu yin babban kwando daban, masu zuba kiret daban.
To wani ya hi ciniki, wani ya hi farashi kuma?
Ya danganta da masu zuwa sai, wani in tazo kiret za ta saya, wani in tazo kwando za ta saya.
Wato duka ɗaya ne?
Duk kowanne ana so, kowanne ana sai suwa.
Sunana Shaibu Abdullahi, wanda aka yi sani Shaibu Chairman Oyamabo, a nan kasuwar Akinyele Market ta kasuwar Gwari. A halin da muke ciki yanzu dai farashi ya sauka, a da muna sai da shi naira 30,000-25,000, to a yanzu kuma na sai da shi naira 13,000 bawa.
Kamar buhu kenan?
Kamar buhu 13,000 ba.
To wancan buhu ne ha?
Buhun tarugu kuma abinda muke sai da shi yanzu shi ne ake kira dangara, muna sai da shi naira 12,000-13,000.
Irin babban tatasai din nan fa?
Babban tatasai kuma farashi ya sauka, naira 11,012. Buhun tarugu shi muke sai da naira 18,000 a yanzu 17,000.
To me kawo faɗo farashin duka waɗannan kayayyakin?
Gaskiya ba ciniki a cikin kasuwa, kuma matan sun saya sun je cikin gari suna fama da rashin ciniki. Sai ga wata ta sai kaya yau amma kin ta dawo gobe ba za ta dawo ba sai jibi, saboda kayan da ta ita ma bai ta saida ba. Ka san duk shekara aka ce an yi zabe, an gama zabe sai kasuwanci ya dan samu na kasu ta kun.
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya a tare mu mako mai zuwa don jan wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Madugun shirin Hassan Umar Tambuwal nike cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Abubakar Musa, Iglesia Assembly of God a birnin Kwane. Ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger. A matsayin mu na Kirista, ina kiran ga uwayen mu musulmi, kannan mu, yannan mu, muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya. Tsakanin mu da mu da ƴan uwan mu, uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya. Muna kuma cuɗanya da juna. Kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne. Muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu Kirista suka kai mana ziyara ƴan uwan mu uwaye musulmi a lokacin da kuma musulmi suka yi sallah mu muke musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi Kiristan mu tashi mu yi addu'a domin Ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa Ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan bacci da kuma muhimmancin sa musamman ga lafiyar dan adam Bacci abu ne da ke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam don yakan taimaka wa gaɓoɓi ko kuma sassan jiki wajen hutawa kuma samun isasshen bacci na taimaka wa ƙwaƙwalwa matuƙa wajen samun lafiya bisa ga waɗannan dalilai yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara da ke jihar Kano to likita barka da wannan lokaci kuma shin me ake nufi da bacci
assalamu alaikum barkanmu da warhaka Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki daya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu
to likita menene muhimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam
bacci yana da muhimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi akwai wayansu sinadarai a jikin mutum wayanda suke hadiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan DNA din mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake shi ma idan mutum yayi bacci ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair wayannan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function din sa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun wayansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da muhimmanci kenan
to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci
shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana buƙatar akalla awa 7 yana bacci. Awa 7 mafi karanci kenan. Akwai wa'anda zaka ga ba za ma su iya jin baccin nan na awa 7 ba. Yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka. To wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta. Amma bacci awa 5 din ma ya danyi babu laifi akwai wa'anda ba sa yin baccin da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili kamar masu karatun jarabawa haka da shauransu to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a danyi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsara ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannan su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara 18 kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake buƙatar su samu wannan baccin yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12 daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara wa'anda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18 su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala me yasa wasu jariran zaka ga su ta kuka a rasa wani dalili ne to za ta iya bacci ne ba su samu ba wanda ya kamata to su ma yaran wani zaka ga ko yana bacci da rana haka ko kuma ga gadan yaro dai kamar ba lafiya to in aka bincika za ta iya fa bacci ne fa bai samu wanda yanda ya kamata ba na shekarun sa
to likita akwai wata cutar bacci da ake kira da sleeping sickness shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta
sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsetsai fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya dauko cutar ya sawa mutum shine kamar vector kenan kamar yanda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetsai fly shi yake sawa mutum wannan African trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shikenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo yayi ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum yayi ta wannan baccin hypersomnia to yayi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatrist wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yanda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta yayi ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana yayi ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyar nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shikenan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewa ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu yayi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba wani kuma dai yadda ya gaji da ya ji wannan ko motsi ko kuma sauti, to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin, to shi ma duk a cikin gajiya ne. Amma idan yayi yawa, to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum. Tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wanda idan aka saka, in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne, akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da su. Idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yana yi ne biyu, duk akwai wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake. To amma fa gashi kuma idan shi biyu, to kin ga akwai damuwa kenan, ko kuma a wannan baccin yake, ko kuma a wannan baccin yake. Tunda baccin ma kala-kala ne, akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye, bana so ma shiga deep ne.
Shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba?
To daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci. To shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata. Idan dan adam yana bacci, wasu sinadarai sun fi aiki a wannan lokacin. Wasu sinadarai an fi sakin su cikin jinin mutum a wannan lokacin, waɗanda suke taimakawa jiki ya aiki yadda ya kamata da rana da ma lokacin ma da yake baccin. Wani abu sai a lokacin da yake bacci, da mutum yake bacci, sannan zai yi kamar DNA repair din nan, kamar yadda jiki yake wanke kwayoyin cells din da suka kusan mutuwa, sai a wannan lokacin bacci aka fi yin shi yanda ya dace. So ga ya mun, idan mutum bai samu bacci yanda ya kamata ba, me zai same shi? Sannan kuma kamar yanda na faɗa, akwai wa'ansu sanadai da mutum yake haduwa da su idan baya samun bacci yanda ya kamata. Wannan sanadi na farko kamar na obesity, wato kiba, ciwon kiba. In fact, ko kuma in ce yanda wa'ansu ma sai idan sun samu bacci ne suke rage sanadin wannan ciwuwukan cututtukan daji. To kin ga kenan bacci yana da mahimmanci, kuma rashin yin sa yadda ya kamata yana jawo sanadai na cututtuka daban-daban.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin cigaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.